Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Hadisi na farko daga cikin al-Arba'un an-Nawawiyya, hadisin Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, yace naji da kunnina Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat, lalle ayyuka suna hade da niyoyin su. Wa innama likulli mri'in ma nawa, kuma na ga dukkan mutum abin da yayi niyya, da shine Allah subhanahu wa ta'ala zai maka sakamako. Sai manzo Allah zai ba mu misalin wani aiki guda ɗaya wanda kalan mutane biyu suka aikata, amma wasu sun dace wasu ba su dace ba. Manzo Allah yake cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda ya hijira dan Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, to wannan mutum fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijirar shi ta karbu a wajen Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wanda ya hijira dan kawai ya samu duniya, aw imra'atin yankihuha, ko kuma wata mace da yake so ya aura ta yi hijira yaga ta zama bata same shi ba shi ma bita, to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijirar shi tana nan makale akan abin da ya hijira dan shi. Kaga wannan an ka dauki aikin duka ne, kowa daga Makka ya tashi ta garin Madina, amma abin da ya bambanta su shine niyya. To niyya ita ce mafi girman alhaddul fasil, wanda yake nuna cewa aiki karbabbe ne ko kuma ba karbabbe bane ba. Da haka mutum musulmi yayi kokari duk yanda za a yi ya nagartar, ya ingantar da abin da ya shahi niyyar shi cikin bautawa Allah subhanahu wataala.